Lacin asibitin FMC da ke cikin garin Azare a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Majalisi da muke karanta littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. A wannan yammaci na Juma'a 2 ga watan Dhulqa'ada shekarar Hijira 1445, wadda yake daidai da 10 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya. Wannan majalisi shine na 56. Muna cikin babin da ake mana bayani dangane da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kira mutane zuwa a ɓoye, wanda a wannan lokaci an samu adadi ba laifi waɗanda suka karɓi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To yana kan gabar zubo mana sunayen waɗanda suka karɓi musuluncin a wannan lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da da'awarsa a ɓoye. A wancan mako ya bayyana mutane guda biyu ɗoriya kan waɗanda ya ambata mana a baya, inda ya ce wa minas sabiqin Sa'id ibn Zaid al-Adawi al-Qurashi wa zawjuhu Fatimatu bint al-Khattab ukhtu Umar. Wannan shine abin da muka karanta a majalisin da ya gabata, cewar daga cikin waɗanda suka yi dan karɓar musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake da'awarsa a ɓoye, akwai Sa'id ibn Zaid al-Adawi al-Qurashi, wanda bayani a kansa ya gabata a halkar da ta gabata. Ya ce wa zawjuhu Fatimatu bint al-Khattab ukhtu Umar, sannan kuma da matar shi Sa'id ibn Zaid, wacce ake kiranta Fatima bint al-Khattab ƴar uwar Sayyidina Umar, Allah ya dada su gaba ɗaya. Ita ma bayani a kanta ya gabata a majalisin da ya gabata. To sai ci gaba da cewa wa ummul fadl Lubabatu bint al-Harith al-Hilaliyya zawjul Abbas ibn Abdul Muttalib. Daga cikin waɗanda suka karɓi musulunci a farko-farko, suka yi rigaye wajen shiga musulunci, akwai Ummul Fadl, wacce sunanta Lubabatu bint al-Harith, wato alkunyarta ce Ummul Fadl, sunanta kuma Lubabatu bint al-Harith al-Hilaliyya, wacce ta fito daga ƙabilar Banu Hilal, zawjul Abbasi bin Abdul Muttalib, matar Al-Abbas ɗan Abdul Muttalib. Wannan Ummul Fadl ita ma kamar yadda muka gani a nan, tana cikin wanda suka shiga musulunci a matakin farko. Don wasu malamai na tarihi ma suna cewa a mata mace ɗaya ce kawai ta riga ta karɓar musulunci, ita ce Khadijatu bint Khuwailid, matar Annabi. Wasu malaman tarihi suna bayyana cewar ita Ummul Fadl ɗin nan, wacce ake kira da Lubaba bint al-Harith, ita ce mace ta biyu karɓi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Khadija. Khadija ita ce mace ta farko, ita kuma Ummul Fadl ita ce mace ta biyu, mace ce wacce take da ƙima a gurin Annabi, tana da matsayi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa manzon Allah ya kasance yana ziyartarta, in ya ziyarce ta ma har ya ɗan yi bacci a gurinta. Matar babbansa ce, tunda Al-Abbas babba ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗan uwan mahaifin manzon Allah. To ita kuma Lubabatu bint al-Harith mata ce ga Al-Abbas, saboda matsayi da take da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zama manzon Allah yakan ziyarce ta a gidanta har yayi bacci wanda ake kira ƙailula. Akwai bacci da Laraba suka saba suke tun zamanin baya, zamanin da har yanzu ma suna irin wannan baccin, shine baccin ƙailula, wato baccin dan Allah rana ta take tai zafi irin ka ce kamar karfe 11 na rana kaga rana ta fara zafi 12 rana ta yi zafi sosai 12 da rabi to su a wancan lokaci ka kaddara suna baccin su na kailula kamar daga 11 da rabi na rana zuwa 12 da rabi zuwa daidai lokacin da rana za ta yi zawali to daga nan kuma sai a tashi ayi sallar azhar to amma a yanzu masu yin irin wannan bacci mu dai al'ummar mu ba sa wannan bacci wani wuni yake a kasuwa wani ya wuni a gurin sana'ar sa ta hannu wani ya wuni a office in ya fita sai uku sai hudu wani sai biyar har ba daman yin irin wannan bacci kenan to amma su larabawa wannan bacci yana da muhimmanci a gurin su kwarai da gaske har larabawa na wannan zamani da muke raye cikin sa sai dai su baccin nasu ya bambanta lokacin baccin nasu ya bambanta da lokacin baccin larabawan farko suna yi kamar yadda na yi bayani gabanin rana ta yi zawali amma a wannan zamani da muke ciki suna baccin ne tsakanin azhar da asar bayan an idar da sallar azhar an ci abinci to sai a kwanta a yi wannan bacci zuwa lokacin da za a kira sallar la'asar sai kuma kowa ya tashi to shi yasa sai ka ji garuruwa sun yi shiru sun yi tsit cikin gari tsit babu hada-hada babu motsi na mutane ita wannan ummul fadl lubaba bintul harith ta haifi yaya guda 7 tare da al-abbas bin abdul muttalib Allah ya dada su gaba daya danta na farko shine al-fadl da shi ake mata al-kunya ake ce mata ummul fadl saboda danta na farko da ta haifa sunansa al-fadl ita kuma sai ake mata al-kunya da shi ake kiranta ummul fadl danta na biyu shine abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas sananne ne ga kowane musulmi saboda yana cikin masana hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yana cikin waɗanda suka san tafsirin alqur'ani mai girma sakamakon addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa Allah ya fahimtar da shi addini ya sanar da shi tafsirin alqur'ani sannan danta na uku akwai ubaidillah dan uwan abdullah shi ma masanin fiqhun addinin musulunci sai danta na hudu akwai ma'bad sai danta na biyar akwai qutham sai danta na shida akwai abdurrahman waɗannan guda biyar ƴaƴa maza guda biyar Allah azurta ta da su ƴaƴa maza guda shida Allah azurta ta da su to ta bakwai din mace ce ita ce ummu habiba waɗannan su ne jumlar ƴaƴan da ita ummul fadl lubaba bintul harith ta haifa tare da babban annabi sallallahu alaihi wa sallama al-abbas yar uwa ce ga asma'u bintu umais kuma mun san ta haifi ta auri sahabbai waɗanda suke masu falala cikin jerin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asma'u bintu umais ta auri ja'far dan abu talib dan uwan aliyu dan abu talib shi yasa aka ce ta mazaje cikin sahabbai waɗanda suke masu tarin falala to uwar ummul fadl mahaifiyarta ana cewa cikin mata sahabbai ba wacce ta kai ta karamcin sirkai sirkanta duk masu karamci ne sirkanta masu karamci ne ita mahaifiyar ummul fadl ita ummul fadl ai tana auren al-abbas abbas kuma sahabi ne na manzon Allah kuma baffa ne na manzon Allah ya ce kuma ga ita hindu mahaifiyar ummul fadl sunanta hindu to ita hindu an ce ita ce cikin mafi karamcin sirkai cikinta na farko al-abbas bin abdul muttalib baffan annabi sirkinta na biyu ja'far bin abi talib shi kuma dan uwan annabi ne saboda shi da annabi ƴaƴan baffanu suke sirkinta na uku annabi ma sirkinta ne saboda annabi ya auri ƴatta Maimuna bintul Harith al-Hilaliya ya ce gare ta. To Annabi shi ma yana cikin jerin sirkan ita mahaifiyar Ummul Fadl, Allah ya jada su gaba daya. Ummul Fadl Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sheda ta imani cewa ita mu'mina ce cikin hadisi wanda yake ingantacce wanda aka samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya jada shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-akhawatul mu'minat, yan uwan juna kuma mu'minai. Su wane ne? Annabi ya ce Maimuna bintul Harith, matarsa kenan. Annabi ya mata sheda da imani cewa ita mu'mina ce. Sannan Ummul Fadl, wannan da muke magana a kanta, ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sheda kan cewar ita ma mu'mina ce. Sa'annan kuma sai Salma, ita ma Annabi ya mata sheda kan cewar ita ma mu'mina ce. Sai Asma'u bintu Umais, ita ma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya mata sheda kan cewar ita mu'mina ce. To Ummul Fadl baba bintul Harith al-Hilaliya tana cikin jerin waɗanda suka karɓi musulunci a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutane a ce musulunci a asar ta wurin Annabi ya ce Zaynat bin al-Harith bin al-Muqtada bin Hashim, Zaynat bin al-Harith bin al-Muqtada bin Hashim. Wannan akwai kuskure cikin wannan jerin sunan nasa. Yace Ubaidah ibn al-Harith, Ubaidah dan Harith bin al-Muttalib, al-Harith dan al-Muttalib bin Hashim, shi kuma al-Muttalib dan Hashim. To anan kuskuren yake. Hashim ai mun san kaka ne na Annabi na biyu, kakan Annabi na farko Abdul Muttalib, kakansa na biyu Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. To shi wannan Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib, al-Muttalib din nan dan uwan Hashim ne. In za a tuno a baya, Muttalib ba shine yaje garin Madina ba, ya ga Shaybatul Hamd. Waye Shaybatul Hamd? Abdul Muttalib. An tuno wannan tarihi a baya, mun yi bayanin sa ko? Hashim mahaifin Abdul Muttalib, lokacin da mahaifiyar Abdul Muttalib ta dauki cikin Abdul Muttalib bisa alkawari da ya dauka gurin mahaifin ta, ita matarsa kenan, cewar in ta dauki ciki ya kawo ta tare ni cikin ta haihu a gurin su. Hashim ya cika alkawari. Lokacin da matarsa ta dauki ciki cikin Abdul Muttalib, to shi kuma dan kasuwa ne, in ya tashi da hajarsa ta kasuwanci yana tafiya Sham. To Madina kuma tana hanyar zuwa Sham. To da ya tashi tafiya kasuwanci sai ya tafi da matarsa, lokacin tana da juna biyu. Da ya zo Madina sai ya barta gurin danginta, sai ya wuce Sham ya ci gaba da kasuwancinsa. To ya isa Sham, ba da bai daɗe da isa Sham ba, sai Allah ya ɗauki rayuwarsa, rai sai ya yi halinsa. Nan kuma ya bar matarsa da ciki, matarsa har ta haife, da ta haifi ɗan sai aka sa masa suna Shaybatul Hamd. To ita kuma tunda miji ya rasu, ai kaga ba batun ta sake komawa garin Makka, sai ta zamanta garin Madina gurin iyayenta da danginta. Ta ci gaba da shayar da ɗanta har ya tasa, har ya girma, har ya kai shekaru 4-5, ta yadda zai iya fita ya yi wasa da yara. To can kuma garin Makka akwai ɗan uwan Hashim da ake kiransa Muttalib. Muna jin bayanin? To kaga Muttalib kenan, ba ɗan Hashim ba ne, ɗan uwan Hashim. Muttalib yana Makka, ya ji labarin ɗan uwansa. Waye ɗan uwansa? Shaybatul Hamd. Shi ne ya ce shi ko sai ya je, ko ana ha maza ha mata, sai ya je ya taho da wannan ɗa na ɗan uwan nasa. To shi ne ya yi sa'a, lokacin da ya iso Madina, a wajen Madina gabanin ya shiga Madina, sai ya yi kicibus da yara suna wasa. Wannan mun yi bayaninsa a baya ko? Suna wasa irin na a seta abu a harba, wannan ya seta ya harba, wannan ya seta ya harba, duk basa dacewa. Shaybatul Hamd ɗan Hashim shi kuma da ya seta ya harba sai ya dace, sai ya yi wa kansa kirari cewa sai shi Shaybatul Hamd ɗan Hashim ɗan Abdumanaf ba Quraishi. To Muttalib yana tsaye ya ji, sai ya ce tabbas wancan ɗan uwana ne ga kamama. Sai lallaba ya je ya same shi, ya ce masa yaro ni babban ka ne, baka ga kama ba? Ya ce kwarai na gani. ni dan uwan mahaifinka ne daga Makka na taho gari ne mai dadin zama akwai ruwan Zamzam akwai dakin Ka'aba akwai Safa akwai Marwa akwai Arfa akwai Muzdalifa idan kana so sai in dauke ka in tafi da kai yace a dauke ni ka tafi da ni je in sha ruwan Zamzam in yi dawafi jikin dakin Ka'aba ya kwadaitar da shi garin Makka to shine ya dauke shi sai ya aza shi akan kan dokin sa wani dattijo yana zaune a gefe yana kallon su sai lallabo ya same shi yace tabbas na san kai babban yaron nan ne to amma kuma matsalar mahaifiyarsa ba za ta bari ka tafi da shi ba to amma mu dai ba za mu hana ka ka tafi da shi ba tunda dan dan uwanka ne yanzu dabarar da za a yi maza ka ruga ka gudu ka tafi kafin labari ya iske ta cewar ka dauke shi matukar labari ya iske ta ba za ta yadda ba za ta nemi taimakon mu kuma za mu taimaka mata to shine ya zaburi dokin sa ya gudu da Shaibatul Hamd da ya iso da shi cikin garin Makka mutane sun ga san da ya fita shi kadan sa yanzu kuma ya dawo da yaro sai ake tambayar sa wannan yaron fa sai ya ce Abdulli bawa na ne sunan sa wa Al-Muttalib ko cewa da ya Abdulli sai ake kiran sa Abdul Muttalib anan ya samo sunan Abdul Muttalib amma asalin sunan sa Shaibatul Hamd to tun daga nan a Makka sai aka wayi gari ba wani suna ma da aka san shi da shi banda Abdul Muttalib sai zama wannan suna na Abdul Muttalib yayi rinjaye akan sunan sa na Shaibatul Hamd to sai wannan babba nasa Al Muttalib ya zauna ya bashi kulawa da tarbiya ta musamman da yazo rasuwa yi wasiya cewar in ya rasu dukiyar sa duka a bawa Abdul Muttalib kakan annabi to kaga kenan Shaibatul Hamd dan uwan Hashim ne bai kamata anan gurin a ce Ubaidatu bin al-Harith bin al-Muttalib bin Hashim ba shi al-Muttalib dan uwan Hashim ne ba dan Hashim bane na'am nuskar Abdumanaf to kaga Abdumanaf din shine daidai ya zama Ubaidatu bin al-Harith bin al-Muttalib bin Abdumanaf ko to shine da amma ni a nuskata sun sa Ubaidatu bin al-Harith bin al-Muttalib bin Hashim to kaga na nuskar ta ka ita ce daidai idan ya zama bin Abdumanaf zai zama daidai kenan saboda shi al-Muttalib dan Abdumanaf ne da shi da Hashim dukan su ƴaƴan Abdumanaf ne to in ya zama haka ne nuskar ka yadda ta zo da shi shine yake daidai da yadda tarihi yake to Ubaidatu bin al-Harith bin al-Muttalib shi ma yana cikin waɗanda suka karbi musulunci a matakin farko gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam da shekaru goma ma'ana tsakanin su shi da annabi akwai ratan shekaru goma ya musulunta tun kafin annabi ya shiga darul arkam bin abul arkam mun san annabi lokacin da yake da awasa a boye baya fitowa bainar jama'a yayin ibada ina yake shiga yayin ibada darul arkam bin abul arkam ana annabi yake kuya da shi da wanda suka shiga musulunci a gurinsa nan suke kuya su yi ibadarsu to sai zamanto shi wannan Ubaidatu bin al-Harith bin al-Muttalib ya musulunta tun gabanin annabi ya shiga wannan gida na Arqam bin Abul Arqam wannan sahabi Ubaidatu bin al-Harith sahabi ne wanda yake da falala wacce take mai tarin yawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin Makka ya dawo garin Madina mun san ba a shar'antawa annabi yaki ba sanda annabi yayi rayuwarsa a Makka ba a shar'anta masa yin yaki ba Allah ce musu yayi kufu aydiyakum ku kame hannayenku kar ku yaki an hana su su yaki a Makka Allah ya ce kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zaka ku kame hannayenku kar ku yaki mushrikai mushrikai da karfin yakan mushrikai mushrikai su karfi cikin garin Makka su ƴan tsiraru ne ba su da yawa sannan kuma ba su da ƙarfi kuma ba wuce yana ta sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ko sannan baya ga haka kuma garin dama na mushrikan a wancan lokaci kafin annabi ya zo ya kwace a hannunsa ya zama garin musulmi shi ya sa hijira daga garin mushrikai kuma a wancan lokaci ana shirka ana bauta wa gumaka to sai aka yi umurni wa annabi da sahabbai sai ga garin mushrikai su koma garin mu'minai. To annabi din rayuwar da yayi shekaru 13 a Makka ba a shar'anta masa yaki ba. Da yayi hijira daga Makka ya dawo Madina, shekarar farko nan ma ba a shar'anta masa yaki ba, saboda lokacin da ya dawo Madina ya zo ya tarar da Yahudawa suna rayuwa a Madina. Mutanen kuma da suka tarbi annabi Aus da Khazraj su suka karbi musulunci. To yanzu annabi yana ƙoƙarin tsara yanda zai zauna cikin Madina da shi da Yahudawa. To shi yasa Allah bai shar'anta masa yaki ba. To bayan annabi ya gama wannan tsare-tsaren, gida ya zamanto ba shi da matsala, babu hargitsi a cikin gida, babu tashin hankali a cikin gida. Daga nan a shekara ta biyu sai aka shar'anta wa annabi yaki, zai iya fita yayi yaki, tunda yanzu baya tsoron cikin gida. Ka san idan gida ba zaman lafiya ba za ka iya fita yaki waje ba, dole sai an samu kwanciyar hankali a gida. To in gida ya zauna lafiya, anan mutum yana da nutsuwar da zai iya fita yayi yaki a waje. Amma matukar gida bai zauna lafiya ba, yanzu za ka ji da gida ne ko za ka ji da yakin waje. To shi yasa a shekarar farko ba a shar'anta wa annabi yin yaki ba, saboda ya samu ya tsara yanayin zama a cikin garin Madina, a zauna lafiya, a zauna cikin aminci, ba hargitsi, ba hargowa, ba tashin hankali. To lokacin da ya samu wannan tabbaci, sai ya samu nitsuwar fita kuma yayi yaki. To anan ne aka shar'anta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yin yaki. Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta cikin suratul baqara. Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar suratul baqara, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah ya umurni wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wancan mutanen Makka da suka yi ta tsangwamar annabi da shi da sahabbansa, yanzu shi ma annabi ya ta mayar da martai na tsangwamar da suka yi ta masa. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, wadanda suke yaƙanku, su furnace ku, suka hana ku sakar, ku ma yanzu ku yaƙe su, ku furnace su, ku hana su sakar. A shekara ta biyu aka yi wannan umurni wa annabi. To daga nan aka shar'anta yin yaƙi. To lokacin da aka shar'anta yin yaƙi, abin da zai fito maka da falalar wannan sahabi Ubaidah ibn al-Harith da muke magana a kansa, lokacin da aka yi umurni wa annabi yayi yaƙi, tawagar da ta fara fita, tawagar wannan sahabi ne Ubaidah ibn al-Harith. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada shi da mutane 80, wata riwaya ta ce mutane 60. A shekara ta biyu lokacin da aka yi umurni wa annabi yayi yaƙi, mutane 60 din nan ko 80 din nan dukansu cikin muhajirun ne, babu mutum ɗaya a cikin al-ansar. Mecece hikimar da ta sa annabi ya umurci muhajiruna su fita yaƙi, bai umurci al-ansar ba a shekara ta biyu lokacin da aka masa umurni yayi yaƙi? Ko akwai wanda ya san hikimar? Tunda ai da muhajirun da ansar duka sahabban annabi, kuma a gurare daban-daban Allah ya yabe su, ya jinjina musu. To amma a nan lokacin da aka umurci annabi da yayi yaƙi, da an hana shi yin yaƙi, saboda ai mataki-mataki ne, step by step. To yanzu an je matakin da zai iya yin yaƙi ba matsala. Umurce shi yayi yaƙi, da ya tashi waga ta farko da ya fara turawa ta fita ta je ta yi yaƙi ƙarƙashin jagorancin Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf, mutane guda 60 ko 80 dukansu muhajirun ne, babu mutum ɗaya cikinsu cikin al-ansar. Mecece hikimar? Saboda ya fara da mutanensa, ko tunda ai yaƙi ya shafi halaka? Yawwa, abu ne wanda ya shafi halaka. Su fahimci cewa fa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba na farko ba shi da san kai, tunda ya fara da mutanensa wanda ya zo da su. Wannan na farko kenan. Na biyu, annabi sanda ya zo Madina ko gabanin ya zo Madina, sun zauna da shi da mutanen Madina al-Ansar ko wakilansu a bai'atul Aqaba al-thaniya zamu zo mu karanta ta nan gaba sun kulla yarjejeniya tsakanin su da annabi cewar matukar annabi yayo hijira daga Makka ya dawo Madina za su bashi kulawa kamar yadda za su kula da ƴaƴansu da matansu matukar a cikin Madina ne kenan ba su dau alƙawarin yaki a wajen Madina ba za su yaki matukar a cikin Madina to wannan alƙawarin da suka dauka annabi a gaban su za su ba annabi kulawa za su yi fito na fito da duk wani wanda zai ci kafa annabi a cikin ƙaryar Madina kamar yadda za su kula da matansu da ƴaƴansu to annabi yana ankare da wannan alƙawarin da suka dauka masa cewar matukar cikin Madina ne to shi yasa wannan tawaga da ya tashi tura ta tunda wajen Madina ne sai bai sa mutum daya cikin mutan Madina ba ya waiwaya ya kallo alƙawarin da suka dauka masa cikin Madina ne ba wajen Madina ba wannan tana da cikin hikimomin da suka sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura muhajiruna kawai banda al-ansar ina Annabi ya tura su wani guri da ake kiransa siful bahr su je su yaki Quraishawan Makka wannan yaki na farko kenan da aka fara yi a musulunci sai dai malaman tarihi ba sa kiransa yaki suna kiransa sariya me yasa suka kira shi da sariya saboda duk yakin da annabi bai fita cikin sa ba ba a kiransa gazuwa ana kiransa sariya to annabi anan bai fita wannan yakin ba ya tura wakilansa ne karkashin jagorancin Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf to wannan malamai na lissafa shi cikin falalan Ubaidah ibn al-Harith cewa yaki na farko da aka fara yi a musulunci shi ya jagoranci tawagar yaki tuta ta farko da aka fara kullawa tuta ta farko da aka fara fita da ita wajen yaki a musulunci tutar tasa ce shi annabi ya danka a hannunsa annabi ya danka ya tura shi sayful bahr ya je a gwabza yaki tsakaninsa da Quraishawan Makka to da aka je kuma yakin bai auku ba an dai yi dan barazana wannan sun razana wannan sun razana wannan aka juya aka watsi to amma dai shine yaki na farko da aka fara yi a tarihin musulunci wannan falalarsa ta farko kenan da malamai suke ambato falalarsa ta biyu ya halarci yakin Badar shi Ubaidah ibn al-Harith falalarsa ta biyu ya halarci yakin Badar amma yakin Badar din yayi shahada a yakin Badar yayin shahada kaga shi bai dau lokaci mai tsayi ba ke tunda yakin Badar an yi shi wace shekara ta biyu bayan hijira to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita yakin Badar aka zo sabon mushrikai to sai mushrikai suka nemi annabi ya turo wasu cikin tawagarsa mutane guda uku ya zabo mutane guda uku cikin tawagarsa su ma mushrikai za su zabi mutane guda uku a fito a zo tsakiya a gwabza na daya annabi ya zabo wani anan su ma mushrikai su zabo wani anan a zo a gwabza ya sake zabo wani anan mushrikai su zabo wani anan har mutane guda uku to annabi da ya tashi sai ya duba waɗanda suka fi kusa da shi sai ya umurce su su fita yace kum ya aliyu aliyu tashi kaga aliyu yafi kusa da annabi me yasa dan babban annabi babban annabi Abu Talib da shi da mahaifin annabi uwa ɗaya uba ɗaya suke to annabi sai ya fara da aliyu saboda yafi kusa da shi sosai yace kum ya aliyu tashi ya aliyu ka fita yace kum ya hamza kai ma tashi ka fita hamza kuma babban annabi da hamza da mahaifin annabi wa da kani mahaifin annabi ya girmi Hamza to anan da ya umurci dan babban sa ya fita Aliyu dan Abi Talib sai ya umurci babban sa Hamza shi ma ya fita sai mutun na uku yace ummiya Ubaidah ibn al-Harith Ubaidah ibn al-Harith shi ma yana da dangantaka da annabi aina suka hada dangantaka da annabi Muttalib din nan da shi da Hashim aiwa da kani ne ko Hashim kuma kakan annabi na biyu ne kaga kenan sun hada dangantaka akan kakanin su na biyu mun gane bayani shi Ubaidah ibn al-Harith shine mahaifinsa ko Al-Muttalib shine kakansa na farko to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib shine kakansa na farko Hashim kakansa na biyu kenan da kakan Ubaidah ibn al-Harith na farko da kakan annabi na biyu wa da kani mun gane inda dangantakar ta zo tsakanin annabi da Ubaidah ibn al-Harith da kakan Ubaidah ibn al-Harith na farko shine Al-Muttalib da kakan annabi na biyu shine Hashim wa da kani kenan shi Ubaidah ibn al-Harith a matsayin babba yake ga annabi mun gane bayanin ya fito mana to sai annabi ya ce Ubaidah ibn al-Harith ya tashi fita yanzu annabi ya yi umurni wa mutane guda uku su fita na farko na biyu Hamza na uku Ubaidah ibn al-Harith wanda muke magana a kansa waɗannan mutane guda uku duka sai suka tashi suka fita can kuma mushrikai da suka tashi sai suka fito da Al-Walid ibn al-Mughira suka ce ya fito sai Utbah ibn Rabi'a shi ma aka ce ya fito sai kuma Shaybatu ibn Rabi'a shi ma aka ce ya fito waɗannan mutane guda uku cikin mushrikai sai suka fito Aliyu sai ya zama ya gwabza tsakaninsa da Al-Walid Walid ibn al-Mughira Al-Walid ibn al-Mughira Aliyu suka gwabza tsakaninsa da Al-Walid ibn al-Mughira sai Hamza shi kuma suka gwabza da Utbah ibn Rabi'a sai Ubaidah ibn al-Harith suka gwabza da Shaybatu ibn Rabi'a to a wannan gwabzawan da aka yi Aliyu sai ya kashe wanda suka gwabza da shi Aliyu sun gwabza da Al-Walid ibn al-Mughira Aliyu sai ya kashe Al-Walid Hamza sun gwabza da Utbah ibn Rabi'a Hamza sai ya kashe Utbah ibn Rabi'a sai kuma Ubaidah ibn al-Harith sun gwabza da Shaybatu ibn Rabi'a to anan Shaybatu ibn Rabi'a tunda matashi ne Ubaidah ibn al-Harith kuma tsoho ne dattijo ne dan a lokacin da aka fita yakin Badar ana cewa ba wanda ya kai shi yawan shekaru dan shekarunsa sun kai 60 da wani abu lokacin to shi kuma Shaybatu ibn Rabi'a lokacin bai kai ma 50 ba to da suka gwabza sai ya wahal da Ubaidah ibn al-Harith har ya masa rauni a kafa rauni mai muni wanda ya jini yayi ta kwaranya amma dai bai kashe shi ba to shine Aliyu da ya kashe nasa Hamza shi ma ya kashe nasa sai suka yi taron dangi suka taimaka wa Ubaidah ibn al-Harith tunda dukansu yanzu kawai an kallansu ake yi ba wanda zai shigo musu wannan sun fidda uku wannan ma sun fidda uku annabi ya fidda uku mushrikai sun fidda uku Aliyu ya kashe nasa Al-Walid Hamza shi ma ya kashe nasa Utbah yanzu wanne ne ya saura Shayba tsakaninsa da Ubaidah ibn al-Harith ana ta gwabzawa amma dai ya jikkata Ubaidah ibn al-Harith saboda shi matashi ne Ubaidah ibn al-Harith kuma da tijo kuma ya masa rauni mai muni a kafa to Aliyu da ya gama da nasa Hamza ma ya gama da nasa sai suka taru akan Shaybatu sai suka kashe shi da suka kashe shi sai suka dauki Ubaidah ibn al-Harith suka koma da shi can bayan fage mata suka ci gaba da masa magani to ba a koma Madina ba sai rai yayi halinsa to shi yasa ake lissafa shi cikin waɗanda suka yi shahada a yakin Badar to amma yana cikin waɗanda suka karɓi musulunci da wurwuri gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine anan ya ambata mana shi wa Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf to sai mutun na gaba ya ce wa Abu Salamata ibn Abdullah ibn Abd al-Asad al-Makhzumi al-Qurashi ibn ammati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma yana cikin mutanen da suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da wuri a matakin farko shine Abu Salama Abu Salama asalin sunansa yace Abdullah ibn Abdul Asad wannan shine asalin sunansa Abdullah ibn Abdul Asad wanda ya fito da kabilar Banu Makhzum shi yasa yace Al-Makhzumi Al-Qurashi ya fito da kabilar Quraishawa kabilar Quraisha kabila ce mai girma wacce karkashin ta akwai kabilu masu tarin yawa daga cikin jerin kabilun da ke karkashin kabilar Quraisha akwai kabilar Banu Makhzum kabilar da Abu Salama ya fito daga cikin ta wannan Abu Salama shine mijin Ummu Salama gabanin annabi ya auri Ummu Salama ita ma Ummu Salama ambatan ta yana zuwa to shi Abu Salama anan gurin yace mana ibnu ammati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan babanin manzon Allah shi Abu Salama dan babanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wace ce babanin manzon Allah Barra bintu Abdul Muttalib yar uwar mahaifin annabi ne Abdullah ibn Abdul Muttalib Barra bintu Abdul Muttalib Abdullah ibn Abdul Muttalib kenan Barra ta zama babanin annabi to shi Abu Salama dan babanin annabi ne kenan mahaifin annabi kawu ne ga Abu Salama mahaifiyar Abu Salama babanin annabi ce shi Abu Salama malamai na tarihi sun ambata cewa mutane goma ne kawai suka riga shi musulunta kenan shine mutun na 11 wajen musulunta kaga kenan za a lissafa shi cikin as-sabiqun wadanda suka yi rigayi wajen shiga musulunci tunda shine mutun na 11 wajen karban musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Abu Salama shi ma sahabi ne wanda yake da falala wacce take mai tarin yawa daga cikin falalarsa da malamai ke ambato yayi hijira guda biyu hijirarsa ta farko yayi hijira daga Makka zuwa Habasha a lokacin da aka tsangwami sahabban annabi cikin garin Makka aka hana su sakat aka hana su ibada to sai annabi ya musu umurni su hijira daga Makka su koma Habasha to sai zama Abu Salama malamai suna cewa shine ma mutun na farko da ya fara yin hijira shi da matarsa daga garin Makka zuwa garin Habasha wato family na farko da suka fara yin hijira daga garin Makka zuwa Habasha dan su tsira da addinin su familyin Abu Salama ne to wannan malamai na lissafa shi cikin jerin falalar Abu Salama Allah ya yarda da shi falalarsa ta biyu dan uwan annabi ne na shayarwa yana da dangantaka da annabi ta bangarori guda biyu mun ji bangaren farko wanne ne bangaren farko dan babaninsa ya hada dangantaka da annabi dangantaka ta jini saboda mahaifiyar Abu Salama babanin annabi ce kamar yadda mahaifin annabi kawun Abu Salama ne kenan ya hada dangantaka da annabi ta jini sa'annan kuma ya hada dangantaka da annabi ta shayarwa shine malamai ke lissafa cikin jerin falalarsa cewa dan uwan annabi ne na shayarwa bayan dan uwan annabi ne na jini dan kawu da dan baba ne sannan har ila yau dan uwan annabi ne na shayarwa mace ɗaya ta shayar da annabi ta shayar da Abu Salama ita ce Suwaiba Suwaiba baiwar Abu Lahab na farko ta shayar da Hamza Hamza kuma babban annabi ne sannan ta zo ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ta zo ta shayar da Abu Salama annabi da kansa yake bada labari cewa Suwaiba ta shayar da shi kuma ta shayar da Abu Salama a hadisin da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa hadisin da aka samo daga Ummu Habiba ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Ummu Habiba take bada labari cewa wata rana suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wa manzon Allah ya manzon Allah ka auri ƴar uwata mana suna zaune ita da manzon Allah sai take ce wa manzon Allah ya rasulullah inkih ukhti ya manzon Allah ka auri ƴar uwata ƴar Abu Sufyan ita Ummu Habiba ƴar Abu Sufyan to sai take nema daga annabi ya auri ƴar uwarta mana ya hada su biyu ya zauna tare da su sai annabi ya ce mata awa tuhibbina zalik shin ke yanzu kina son haka kina son bayan ina aurenki kuma in auri ƴar uwarki wanda ubanku daya duk in rike ku in zauna da ku a matsayin mata na kina son haka sai ta ce imana ina so saboda ai ba a kebe ni da kai ba a matanka ba a ce yau ni matar shine fadin Allah madaukakin sarki wa antajma'u bainal ukhtayn lama qad salam an haramta muku hada tsakanin uwa da biyu kana auren ya kaje ka auro kanwa an haramta muku musulunci ya haramta wannan ko kana auren kanwa kaje ka auro ya musulunci ya haramta wannan illa ma qad salam sai wanda kuka yi a baya